والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yau ma cikin amincewar sa rayuwarmu ta iso wannan rana, wato yau Alhamis 9 ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda kuma yake daren 10 na Ramadan. Mun sake haduwa wannan majalisi kamar yadda muka saba, masallacin Masjid Sunna dake titin Sardauna nan garin Azare jihar Bauchi, inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin Alqur'ani mai girma. Gurguna abin da ya sawwaka muna karatu cikin Radul Asani ila ma'anil Alqur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa. Muna cikin suratul Najm da muka fara jiya, mun tsaya kan aya ta 9, kuma wato za mu tashi daga nan insha Allah. Wala bismillah, kafaratin daga farko ce, kafaratin farko.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
Na'am, mun ji ayoyin farko ajiya, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da tauraruwa a lokacin da take faɗuwa akan cewa sahibinku shine Annabi sallallahu alaihi wasallama, ana faɗa wa Quraishawa bai taɓe ba kuma sannan bai kauce ba, kuma Allah ta'ala a bisa rantsuwar ya ce shi wannan sahibin naku baya kuruci, baya magana a bisa sarai. Face duk abinda ya furta na shari'a wahayi ne da aka yi masa wahayinsa. kuma wanda yake koyar da shi ma shine mala'ika Jibril da Allah ya siffanta shi yace shadidul quwa. Kuma aka ambaci yadda yake zuwa bayan da aka ce zumir watin yana da tsananin ƙarfi ko kuma yana da sifa mai kyawu a bisa wata fassara. In ya tafi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama fastawa yana daidaita wa huwa bil ufuqil a'la yana cikin sassa na sama madaukakiya saboda a yadda yake zuwa zai cika sararin da duk mutum da zai iya ganin sa. Thumma dana fatadalla sannan sai ya kusato zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatadalla ya kara matsowa zuwa gare shi sannu a hankali fakana kaba qausaini aw adna sai ya kasance tamkar wato baka biyu shine qausaini amma ibara ce da malarabawa suke ma amfani da shi wajen ambata zira'i wato sai ya zamanto tamkar kamu biyu kenan ko kasa da haka irin wannan in an ce aw adna abinda bai kai haka ba lafuzza ne waɗanda ko ibarori ne wanda larabawa suke amfani da shi tustamalu fil lughati li ithbati al mukhbari anhu wato ana ambatan su ne a lugha domin a tabbatar da abin da aka bada labari ko dai a nuna cewa abin bai wuce abin da aka faɗa ba kamar yadda yazo a nan wajen fakana qaba qausaini aw adna innan da aka faɗa wato ko dai zira'i biyu ko kuma bisa fassarar da Imam al-Bukhari yayi tsirkiya na baka irin ta larabawa guda biyu idan an hada ko dai kamar haka aw adna ko ma abin da ya gaza haka to ibara kenan da abin da ake nuna wani lokaci kuma ana nunawa cewa bai wuce haka ba ko kuma bai gaza haka ba nan kaga ana nuna bai wuce haka ba ma'ana bai wuce kamu biyu ba shine aka ce aw adna ko ƙasa da haka ma'ana bai wuce kamu biyu ba sai ma ya zama ƙasa da shi akwai inda kuma ake kawo irin wannan ibara din wanda take nuna cewa bai gaza haka ba sai dai ya wuce shi mun gane opposite kenan kamar yadda Allah madaukaki ya bada bayani a kayan zuciyar Yahudawa thumma qasat qulubuhum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa to shi ma irin wannan ibarorin ne da ake amfani shi a lugha a nuna muntaha na abu to fa auha ila abdihi Allah ta'ala yace sai kuma yayi wahayi zuwa ga bawansa ma'ana shi Allah din kenan ai shi ne ya aika mala'ika Jibril da aka mala'ika Jibril sakon da yazo abdihi din nan lamiri ne da ya koma zuwa ga Allah wato abdihi fa auha ila abdihi sai yayi wahayi zuwa ga bawansa shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce abdihi ana nufin Jibril ne sai kuma Allah ya wahayi zuwa ga Jibril a wannan lokacin ma auha abinda shi Jibril zai wahayinsa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce a'a fa auha ila abdihi ma auha sai Allah ya wahayi zuwa ga bawansa shi Annabi Muhammad ma auha abinda yayi wahayin zuwa gare shi wato ta wasitan Jibril kenan wannan fassara da malamai ya dauka abdihi abdu din wato Jibril ake nufi shi yasa yace ai Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma shi Jibril yayi wahayi zuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da Allah madaukake yayi wahayi zuwa gare shi walam yunkar al-muhi tafkhiman li sha'nihi sai ba a ambaci abinda aka yi wahayin ba shi alqur'ani din domin a girmama sha'aninsa ai ba za a aiko dan sako haka kawai yazo ta kanasta sama ya sauko da runduna ko ba tare da sako ba haka ne ko to shi sama ba ambaci sakon ba wa huwa jami'u ahkami shari'a shi wannan sakon da ake zawawa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine dukkan wato hukunce-hukunce na shari'a da Allah madaukaki yake aikowa babu shari'a guda daya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da zaɓin kansa duk abinda ya faɗa na shari'a
to wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kenan al-maqsud huna bayanu anna kullama akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sidqun wa haqqun. Manufa anan Allah yayi wannan rantsuwa domin ya nuna cewa ashe duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa ya fada na shari'a sidqun gaskiya ce wa haqqun kuma abu ne wanda yake tabbatacce daga Allah din subhanahu wataala. Shi yasa ka a wajaje da yawa Allah yayi kashedi ga mu'minai kada su kuskura su saba wa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Allah ya ce falyahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Lalle wadanda za su saba ma umarnin Allah to suke yayi wata azaba za ta zo musu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, wata musiba za ta zo musu daga Allah subhanahu wa ta'ala, ko wata azaba mai radadi. Allah madaukaki yayi kashedi a wajaje da yawa kada a saba wa manzansa. Ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Duk abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya baku ma'ana wanda ya isar muku kenan to ku rika, kada ku raina, kada ku yi ƙari, ku rike shi yadda aka faɗa ku aiwatar. Wa ma nahakum anhu, duk abinda ya hana ku daga barinsa fantahu, to ku hannu kenan. Duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to gaskiya ne kuma tabbataccen magana ne, da annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kad arafa jibril ma'rifatan tammatan, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san mala'ika jibril cikakken sani. Fi surati al-haqiqiyya al-asliya, a cikin surar mala'ika jibril ta haqiqa, surar sa wacce take ta asali, in mala'ika jibril yazo masa asifa na mala'ika, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san mala'ika jibril ba zai ganshi a matsayin wani aljani ne yazo ba, dan aljani bai sai kama irin ta mala'iku ba. Wane shi? Don haka bai sai wani cewa zuwa ga Annabi ba. Don haka lokacin da mala'ika jibril ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai shikashikai da Annabi kuma yake ganewa cewa jibril din ne ya zo, yana jin shu'urin cewa jibril din ne. Ya tabbata cikin wani hadisi, asalin hadisin Imamun Nasa'i ya rawaito, amma Imam Bukhari da Imam Muslim su ma suna da rawaya irin haka din. Daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda, tace wani sahabi ne da ake ce da shi Al-Harith ibn Hisham, Allah ya kara masa yarda, tace sa'al Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu. Yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya, kenan ya masa tambayar kafin a hana su. Daga baya an hana su yawan yin tambaya ga Annabi hai. Ayan Al-Qur'ani da Allah ya hani. Su bari har sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani. To anan sai ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu? Ya manzon Allah, yayi wahayi yake zuwa maka? Ma'ana yana so ya ji wahayi yadda ake zuwa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sako. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ahyanan ya'tini mithlu silsilati jarasi. Wani lokaci ina jin idan wahayi ya zo mini tafowar mala'ika tare da mala'ikun, sai na ji shi ka silsilatul jahar jaras, wato kaman ƙara na ƙararrawa, ko kuma aljaras abin nan sarƙa ƙarfe wanda ya harhaɗu da juna ana jansa a wani waje. Wani hadithin ma ya ambata kaman wanda ake jansa a kayan dutse, ma'ana zai dinga jin rugugi kamar ƙara, ko ana bubbuga su haka, rugugin zai dinga ji kamar shigen haka. Annabi ya kwatance, ya ce irin wannan sautin yake ji a lokacin da mala'ikan zai zo masa, zai ji wannan sautuka, kuma sun game ko ina, sai su hana shi jin kowane irin sauti, sai wannan sautin kawai yake ji a lokacin da mala'ikan zai ji. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa ashadduhu alayya, wannan yanayin zuwan mala'ika na irin wannan da wannan sauti mai tsananin ƙara ya ma kwatance ne na irin salon yadda zaka ji sautin. Ba wai ana nufi sautin ne hakikatan kamar yadda zaka ji sautin ƙararrawa ko ƙarfe ba, kamar yadda sautin ƙararrawa ko ƙarfe yake kaɗai ma hankali, ba zaka ji wani abu ba idan ana ma magana. To haka nan ne ya kwatanta cewa zai dinga jin sauti mai tsananin ƙarfi a lokacin da mala'ikun suke zuwa. shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa ashadduhu alayya, wannan salon da malaika yake zuwa mun yafi mun tsanani. Shine annabi yake shiga wani irin yanayi bainal ghaibubati wal ifaqa, shi ba a some ba, shi kuma ba a farke ba. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yafsimu anni wa qad wa'aytu ma qala, sai kuma daga baya wannan karar sai ta zanta katse. Yafsimu infisam, wato katsewan abu, kamar yadda aka ce lanfisam laha, to sai wannan sautin sai ya katse. In sautin ya katse kuma na kuma kiyaye duk abin da mala'ikan ya faɗa, saboda Allah ya sanya masa hadda cewa duk abin da aka faɗa. In mala'ika Jibril yana karanta masa Qur'ani, shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga bibiyarsa, yana karantawa shi ma yana faɗa, bai gama karantawa ba shi ma yana bibiyarsa, dan gaugawan yana son ya rike kar ya manta. Shine Allah subhanahu wataala ya ce masa la tuharrik bihi lisanaka litaajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kada ku dinga motsa harcanka kana gaugawa wajen bibiyan abin da Jibril yake faɗa. Shaurara masa tukun sai ya kammala. In kana tsoron wai zaka iya mantawa ne, a'a, Allah ya ce inna alaina jam'ahu, ai lalle mu, inji Allah subhanahu wa ta'ala, mun dora ma kanmu za mu hallara maka shi alqur'anin a cikin zuciyarka, wa qur'anahu kuma za mu karanta maka shi a cikin zuciyarka yadda kai ma za ka karanta. Shi yasa an karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya mantawa. Shi yasa a wannan hadisi yace fa yanfasimu anni wa qad wa'aytu ma qala, sai kuma wannan sautin ya katse na kuma gama kiyaye duk abin da aka faɗa. Shine a wannan yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira masu rubutu, in kuma cikin dare ne sai ya karanta wa matansa. Kaga matan annabi sun suke fara jin alqur'ani wasu lokata, sannan idan asubahi ta yi sai ya ce masu rubutu su zo, sai su zo sai ya karanta musu, yana ambata musu, yana musu shibta, su kuma suna rubutawa, sai su rubuta shi kamar yadda yake, su ma kuma ya ambata musu sun haddace a kwakwalwarsu. Allah ya wa sahabbai wata irin kwakwalwa. Kuma wata ayar ma in ta zo za a ɗora ta a nan, in ma ba a wannan surar bane zai ce a sura kaza ne ku cusa ta a waje kaza, to kuma za su cusa ta a can din, kuma ya zauna automatic kamar computer. Ashe sa Allah ya ce sahabbai suna da ilimi, ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma, kaga Allah ya yi musu shaida suna da ilimi. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan salo, kuma sai ya ce wa ahyana yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul, wani lokaci kuma mala'ikan yakan zo min a siffar mutum, bana shi mala'ika Jibril yakan zo sau da yawa, yake na zuwa masa a siffar wani sahabi, ana ce masa diyatul kalbi, wani kyakkyawan sahabi cikin mutanen Madina, sai zo masa irin wannan siffa. Wani lokaci na zuwa masa a siffar dihiya, ga dihiya tare da mutane a waje kaza, mala'ika Jibril kuma ya zo fuskarsa irin fuskar dihiya, amma zubin jikinsa kuma ya bambanta da nasa. To yakan zo masa irin wannan siffa shi mala'ika Jibril, kuma yakan zo masa a siffofi na mutum. Kuma duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanin mala'ika Jibril a duk lokacin da ya zo masa a irin wannan salo. In ya zo masa a matsayin mutum, ba ya zo masa da wahayin Qur'ani bane, ya zo masa da wani wahayin ne daban, ma'ana a kayan wani abu na shari'a, ko ya zo masa akan in za a yi kaza, kamar yadda ya zo masa a Badar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Badar, bayan yayi addu'a, yayi addu'a, yayi addu'a, ya zo shi yana zaune, sai mala'ika Jibril ya zo masa siffa. Kuma annabi daga ganinsa ya san mala'ika Jibril ne, ya ma saba kawai duk lokacin da mala'ika Jibril zai zo yana sanin mala'ika Jibril ne, kuma har yakan masa appointment ma ya zo. To a wannan lokaci da ya zo shi gare shi, sai kuma wani mala'ikan ya zo, da ya zo sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga dabarar yaƙi da za ka yi, sai ya gaya masa, sai ya gaya masa abin da zai yi gobe, kuma ya ce mu ma za mu zo, Allah zai turo mu za mu zo mu muku taimako. So lokacin da wannan mala'ikan ya tafi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa ka san wannan mala'ika? Sai mala'ika Jibril ya ce ba du mutanen sama na sani ba, ya ce amma mala'ika ne. Mala'ika Jibril ya san mala'ika ne, amma bai san shi ba, amma ya san mala'ika ne. yace ba duman waɗanda suke sama na sani ba. Ai Allah yace wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. To tunda Allah ya faɗa haka ya za'i malaika Jibril san duk malaikan da ke sama. Ai ba zai yi ba tunda Allah yace wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Kaga ya taskance wannan a matsayin ilimin gaibi ne. Ba kuma wanda zai mushaharka da shi a cikin gaibin sa. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan salo guda biyu da kuke so kuma yakan ji irin yanayin ƙarajin da yake zuwa kamar yadda muka bayani a jiya akan kauda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ganin abin da ke tare da shi da kuma jin abin da ke kusa da shi na sauti ya zamanto an yi prepare din zuciyarsa iya abin da malaika Jibril yake faɗa masa kadai yake ji kuma gashi kusacin da yazo zuwa gare shi babu wani abu wanda zai kubce makunnansa kuma malaika Jibril yakan karanta wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Qur'ani ba wai ya shiga mata kunna ba a cikin zuciyarsa yake karanta masa a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake karanta masa shi yasa a cikin wancan hadisi yake cewa inna ruhul qudusi al-qasiru ilmi ai ruhul qudus malaika jibril ya kimsa magana ya jefa magana a cikin zuciyata a ruh wato yana nufin al-qalb don haka directly cikin zuciyarsa ake sanya masa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kiyaye abinda aka ambata na'am mana yace malaika jibril yana zuwa masa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san malaika jibril cikakken sani kuma asurarsa ta hakika al-asliya wa fi suwari allati kana ya'tihi fiha kuma ya san malaika jibril a dukkan siffofin da yake zuwa masa cikin hadisin da a'imma suka rawaito daga Umar ibn al-Khattab hadisin nan mashhur hadisi jibril ai ya ce a ƙarshe bayan da mutumin ya tafi yace ba wanda ya san mu a ciki saboda ladabin sahabbai ba wanda ya tambayi annabi wani bako ne abubuwan da suka ga yayi na ban mamaki na farko da yazo ya jingina gwiwarsa a cikin gwiwar annabi su a matsayinsu na mutane in sun yi annabi sun yi rashin ladabi amma sun ga bako yayi kuma basu ga annabi ya inkari ba sai suka yi shiru sannan abu na biyu sai suka ji kuma yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana ya kira sunansa yace ya Muhammad nan ma sai suka ga ya saba wa ladabin da su suka saba nan ma dai basu yi magana ba abu na uku da ya dada ba su mamaki da ya musu tambaya yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayan farko akhbirni anil islam da ya bashi labarin sai yace sadakata eh gaskiya ko ka fada to wanda ya tambaya kuma sannan da aka bashi ansa ai an kaddara bai sani bane kuma sai yace gaskiya ko ka fada kenan in har ya sani me yasa ya tambaya idan kuma bai sani bane aka sa to me yasa zai ce gaskiya ko ka fada nan ma sai suke mamaki a irin wannan salo nasa na tambaya da kuma gaskatawa kuma lokacin da ya kammala sai ya tashi ya tafi abinsa ya bace musu kana kawai ya sha sai kuma aka neme shi aka rasa to kaga wannan abin ya daure musu kai amma dai basu tambayi annabi ba shi yasa Umar ibn Khattab ya ce falabithna maliyan sai muka zauna tsawon lokaci kaga basu tambayi annabi ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam da kansa sai ya tambayi Umar ibn Khattab yace masa atadri man sa'il ka san waye wanda yazo wannan tambayoyi yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa kadai sani sai yace haza jibrilu atakum yu'allimukum dinakum a wata riwaya yu'allimukum amra dinikum jibril ne yazo ya koya muku addini kaga tunda farko da yazo shi a siffa ta tsafta ashe kenan daga cikin abin da ya fara koya wa mutane shine tsafta tana daga cikin musulunci karka zama mai dauka dukun dukun a ana san tsafta da kuma darussa ne masu yawa da malamai suka fitar abinda nake son ambatawa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san malaika jibril kamar yadda malamai ambata anan a dukkan siffofinsa da yake zuwa masa wa anna jibril qawiyyun kuma wannan ayoyi sun nuna cewa malaika jibril karfa ne wa dhumiratin wa karamatin inda Allah ta'ala kuma yana da kyakkyawar kama kuma yana da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala la yagalubuhu shay'un ba wani abin da ya isa ya zo sha gaban sa ya fi karfin sa balle hijacking ko tilas tashi canja sako a wala yatashabahu bihi shay'an ala iblagil wahyi bayna Allah ta'ala wa bayna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba wani aljani da ya isa ya kamancece ne da malaika Jibril wajen isar da sako ga annabi domin annabi ya san Jibril din a siffarsa ta hakika kuma ya san an taskance wani salo wanda in banda wannan yanayin ba wanda ya isa ya zo da wannan yanayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji lokacin da malaika Jibril zai zo sai Allah ya taskance wannan yanayin ga zuwan Jibril ne kawai asulasa wato wasulasa ala suratihi almalakiyya siffarsa ta malaika ke to don haka kaga Allah ya bada kariya a wahayinsa kama huwa biduni tabdilin aw tagyir yadda zai isar da sakon zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da musanyawa ko kuma canjawa ba li yakuna almursala ilayhim ala thiqatin domin waɗanda aka aiko musu sakon mu kenan mu samu tabbaci annal ladhi ja'ahum bihi rasulu min alahkami abinda manzo ya zo muna da shi na hukunce hukunce huwa ad-dinul haqq shine addinin gaskiya alladhi amarahum rabbuhum an yu'minu bihi wanda ubangijin su ya musu umarni su imani da shi don haka Allah subhanahu wata'ala ya bada kyakkyawar kariya akwai tsananin kariya an sanya dukkan tsaro na yadda babu wanda zai iya zuwa ya sanya wato wani tashwishi a cikin abin da za a isar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga runduna na mala'iku kamar 70 da suke rakowa wannan sako wa hadha aidan yadullu ala anna jibril alaihi salam la ya'rifu al-muha bihi qabla nuzulihi kuma fassara da malan ya dauka cewa fa auha ila abdihi ma auha sai yayi wahayi zuwa ga bawansa jibril abinda yayi wahayi zuwa gare shi kenan a wannan fassarar da malam ya dauka mala'ika jibril baya sanin me zai isar har sai lokacin da ya iso zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasu malamai sun ambaci cewa mala'ika jibril yana daukowa sakon ne daga baitul ma'mur sai ya taho da shi yana tahowa ne daga shi domin lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya nufin ya saukar da alqur'ani da aka ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka da aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadr an saukar da alqur'ani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ana nufi a lailatul qadr ba a alqur'anin ne aka saukar da shi dan ba a cikin ramadan aka saukar masa wahayi ba an saukar da alqur'anin ne daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza anan ne Allah subhanahu wata'ala ya sanya na ce baitul ma'mur kuskuren baki ne baitul izza ana an saka shi a baitul izza shi kuma yana sama a duniya to daga nan ne Allah subhanahu wata'ala yake umarni ga mala'ika jibril ga abinda Allah madaukaki yayi nufin a gaya wa jibril dan jibril bai san meye sakon ba har sai lokacin da Allah ya gaya masa to idan Allah ta'ala ya gaya wa mala'ika jibril sakon to shi kuma mala'ika jibril sai ya sauko da shi ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu ta'ala a'lam don haka babu wani shaydani wanda zai kamancece ne da mala'ika jibril kuma wannan a bisa wannan fassara kenan shine malam yake cewa wannan yana nuna cewa ashe shi mala'ika jibril shi ma bai san abin da za a yi wahayi da shi ba kafin a saukar masa shi wa yaqifu amama annabi sallallahu alaihi wa sallama ziyadatan litawaffuq bihi kuma yana tsayawa gaba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma a ce sama da annabi domin haka aka ambata e fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ba sauka kasa yake ba wato zai tsaya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin karin samun karfi na isar da sako gare shi kuma ba'da wasulil wahyi lin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan an isar da wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yaj'alillahu min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada sai Allah madaukaki ya sanya mai tsaro gaba ga annabi da bayan annabi hatta yuballighahu lin nasi salima har annabi ya isar da wannan sakon cikin kwanciyar hankali ba tare da an zo an sanya masa tashawushi a ciki ba kuma Allah ya yi alƙawari Qur'anin da ya saukar din yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da Qur'ani kuma za mu tsare shi Allah ya yi alƙawarin tsare alƙur'ani cewa ba abin da zai zakke masa na barna la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin habib barna ba za ta taba zakke mu Qur'ani ba ta gaba ko ta baya duk kusurwar da aka bi duk dabarar da aka yi duk kutungulan da aka tsara wai dan a jirkita alqur'ani Allah ya bashi kariya babu wani littafi wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi mu'jiza kamar alqur'ani harfansa ba sa canzawa harafi daya yamala takacal ba a ce kacal ba yamala kadai idan mutum bai sanya ba alarmomi suna gani za su ce baka sa yamala za a ce baka sa ba kuma shi rubutun alqur'ani tawqifi ne rasmin sa shi ma wahayin sa aka yi shi yasa zaka ga musaitirun an rubuta shi da sadin kuma an sa sinu har ila annabi ne yace haka aka ce masa da sadin kuma sa sinu a jiki musaitirun ko kuma ce basta nan ma sadin kuma sa sinu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin shi wannan alqur'ani an saukar da shi a harfa bakwai an yi la'akari da dukkan lahaja manya-manyan ƙabilun larabawa shi suka mala'ika jibril idan ya zo shi bita na alqur'ani kowace ramadan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bitan alqur'ani kuma yana zuwa masa da wahayin yadda qur'ani yake kuma sannan akwai ayoyin da ake takrari maimaita saukar da su an saukar da ayar kuma a sake saukar da ita ko kuma an saukar da sura kuma a sake aikowa mala'ika jibril sake saukar da ita to irin wannan takrarin da ake yi wala Allah anan ne sai kaga da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam fada inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati ahrufin to sai kaga ana samun bambanci na qira'o'i misali sai kaga wani waje an canja maka lafazin baki da ko kalmar eh waja'alul mala'ikata alladhina hum 'inda ar-rahmani ibadur rahmani inata kaga na aka ce 'inda ar-rahman nan kuma aka ce ibadur rahman amma duka qur'ani ne saboda annabi ya ce inna hadhal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin cikin wani kabila na Umar ibn Khattab da shi da wani sahabi Umar ne sai yaji wani yana karanta alqur'ani ba shi yadda ya sani ba Umar baya ganin barna ya kyale shi a kaddara masa barna ce sai ya ce ma a kai bawan Allah ya kake a ina kaji wannan karatu sai ya ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni sai ya ce to ni ku ba haka annabi ya karantar da ni ba Umar sai ya cakume mutum yace mu je wajen annabi ya raba mana gardama da suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah wannan ne yake karanta alqur'ani ba yanda ni nika karanta man ba naji yayi tabbat kamar misali nan inda aka ce ibadur rahman ko inda rahman kwatance ne amma ba wai akan sa bane dan a cikin hadisin ba a bayyana me ake karantawa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma Umar karanta mun kai din yanda na koya ma sai ya karanta sai annabi ya ce haka ba unzir haka aka saukar mun Umar kaga sai ya ji dadi kenan nan wancan ne kuskure sai ya ce kai ma karanta mun sai wancan ya karanta yadda shi ma annabi ya karanta sai annabi ya ce haka ba unzir haka aka saukar mun shine sai ya faɗi wannan lafazi ya ce inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati ahrufin wannan qur'anin an saukar mun shi akan harfa guda bakwai to anan ne aka samu bambanci na qira'o'i sau mafi yawancin bambancin zaka ga a wasali ne yake kasancewa saboda yadda yaran larabawa yake yaran saqif ya bambanta da yaran quraishawa yaran quraishawa ya bambanta da yaran banu hanif manya-manyan qaba'ilul arab to sai aka yi la'akari da su wajen saukar da alqur'ani tunda Allah subhanahu wataala ya ce ya saukar da alqur'ani bilisanin arabiyyin mubin da harshe wanda yake balaraben harshe kuma bayyananne mai cikakkiyar fasaha to kenan sai a la'akari da dukkan sassa na fasahar larabawa yanzu ko da mu'allaqatul ashr waɗanda suke larabawa da aka yi zamanin jahiliya waɗanda su imrul qais da su nabigatul dhabiyani da makamantansu su abana labid ibn dukkan waɗannan dai zaka ga ba qurayshawa ne ba ba dukkan su ne qurayshawa ba don haka yaran wani ya bambanta da yaran wani a larabci to shi saka la'akari da waɗannan lahaja ta kowane balarabe to shi yake baka kyakkyawar fahimta na larabci shi yasa shi kansa alqur'ani a wani waje malaman tafsirin in sun zurfafa sai su ce wannan lahaja ce ta kabilar kaza a cikin larabawa sai wani gu kuma ce lahaja ce ta kabilar kaza kaga wannan dai ta haƙiƙan liƙaun da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati ahrufin wallahu ta'ala a'lam ثم بين تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم منتبه في جميع حالاته sai kuma aka bayyana cewa Allah madaukaki ya bayyana shi annabi sallallahu alaihi wasallam a fadake yake a dukkan yanayin sa la yatakhayyalu alaihi shay'un ba wani abu da yake rikice mai hasan aw ma'ana tabbataccen abu ne ko abu da yazo a bisa ma'ana sai gair hakikatihi abun yazo masa ba a yadda yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya rikice mai wala yatahawwahu amu fi fahmihi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya rudewa wajen fahimtar sakon da aka gaya masa shi kullu a fadake yake shi yasa inganta a cikin wani hadisi na ummul mu'minin Aisha takan ga annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare idan ya tashi yayi sallar sa ta daraja ya saba to a can annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi wutarin sa sai ta ga ya kishingida haka yayi makaifa a gefen dama sai ta ga ya rufe idan sa wani lokaci har za ta je yana munshari kuma sannan idan Bilal ya zo shi ya ce as-salatu ya rasulullah sallah lokacin sallah yayi ha manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai miƙe kuma in ya miƙe sai rakatu al-fajr sai kuma kama hanya ta masallaci to shine sai abin ya bata mamaki sai ta ce atanamu ya rasulullah in ka kishingidan nan ka kan yi bacci ne ya manzon Allah tana so ta ji babu mata mai yawan fahimta mai yawan tambaya mai kaifin basira mai tsananin shauki na neman ilimi kamar ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda amin duk abin da ta gani wanda ya shige mata wallahi sai ta yi tambaya atanamu ya rasulullah ka kan yi bacci ne ya manzon Allah illa ya ce mata eh sai ta ce to naga baka saki alwala to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ya Aisha tanamu aynaya wala yanamu qalbi idanuwana suna yin bacci amma zuciyata bata bacci sallallahu alaihi wasallam zuciyar annabi a fadake take saboda a kowane lokaci tana shirye dalili kenan idan har ma bacci yake yi in mala'ika jibril ya zo da wahayi ya kiyaye wahayi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa bata bacci to wannan shine Allah subhanahu wataala ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa kowane lokaci a fadake take faqala sai Allah ya ce ma kadhaba al-fuadu ma ra'a ai ita zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam bata ƙaryata ma ra'a abin da yake gani ba duk abin da yake gani komai girman sa ana nuna masa ajaibu malakuti samawati wal ard musamman lokacin da ake ne iraji da shi ko kuma a cikin ru'yatul manamiyya annabi sallallahu alaihi wasallam komai gani yayi comprehending kuma ya gane kuma ya fahimci abin kuma in an gaya masa sako ya kiyaye ya zauna sallallahu alaihi wasallam ai ku adun nabi mara'a bi basarihi abin da ya gani da idanunsa min surati jibril da siffar mala'ika jibril yanzu don Allah kaga mala'ika jibril kana nan duniya a wannan yanayin naka kuma ka zauna to Allah ta'ala ya kintsa annabi don haka duka shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da fargita wallahi da ya ga mala'ika jibril din su mai bai taba ga halitta irin wannan ba a kogohira lokacin da ya zo masa ya ji maganarsa amma bai gan shi bai ce nuna min kai ɗin waye da ya nuna min shi sai suma tukunna da ya farfado shi ne ya tashi zuwa gida amma fa abin da aka gaya masa na ayoyi guda biyar a zancen da ya fi inganta wanda aka gaya masa na suratul alaq annabi bai manta su ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam dan anuna maka muhimmancin addini baya ginuwa sai akan ilimi ilimi baya samuwa sai akan karatu karatu kuma yana tasiri ne ya wanzu in an rubuta shi da alƙalami ka haddace duk ilimin ka amma baka rubuta ba in ka mutu an yi asara ilimin ya tafi amma idan aka rubuta Allah ya ji kamar Malam Abubakar kuma galin ta fansa da kuma haka manyan maluma sun yi rubutu kuma ilimin yana wanzuwa amma no bai kiya bai manta ba ya kiyaye to amma ka ga mala'ika jibril kuma har ka iya ganewa ya yake annabi ya ga mala'ika jibril anan din ganin bai kare masa kallo ba a inda ya kare masa kallo shine wanda zamu ji a gaba Allah ta'ala ce ma kadhabal fuadu ma ra'a ai zuciyar wato zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama bata ƙaryata abin da take gani ba bi basarihi min surati jibril na siffar mala'ika jibril ai lam yukhalif fuaduhu aynahu fil basar wal irfad idanun manzon Allah zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata saba da idanunsa ba wajen ganin da kuma fahimta. Sau da yawa za ka iya gani abu, idanunka ya gani, amma zuciyarka kuma abin da ta gani daban, haka ne ko? Sau da yawa ana samun wannan kuskura. Idanka ya nuna ma daban, zuciyarka kuma abin da ta fahimta daban. Na gan shi ya zauna, alhali ba zama yi ba, jingina yi. Amma kan idanunka sai nuna maka kaman ga idanka ya gan shi tabbas jingina ya yi. Amma yin saƙon da ya je zuciyarka sai saba. Ita zuciyarka ita kuma sai ta riski saƙon da aka kai mata a kuskure. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yake ba. Idan idanunsa ya gani akwai daidaito tsakanin abin da idansa ya gani da abin da zuciyarsa ta gani ta kiyaye. Abin da kunnensa ya ji da abin da zuciyarsa ta gani abin nan ta kiyaye. To shine Allah ta'ala ce ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Haka kenan akwai muwafaqa tsakanin al-fu'ad da kuma al-ayn. Ar-ra'yin ke ru'ya. Don haka Allah ta'ala yake gaya wa larabawa da suke karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam game da sakon da ya faɗa, afatumarunahu ala ma yara. Yanzu za ku rika jayayya da shi, tujadilunahu, kuna jayayya da shi, watagalbunahu, kuna son ma ku fi ƙarfinsa, ala ma yara, akan abin da ya riga ya gani bi ainihi da idansa. Shi yasa Annabi yake jin takaici. Shi fa ya ga mala'ika Jibril din ya ba shi sako, abubuwan da aka nuna masa na ban mamaki ya gani. Mala'ika Jibril din ya zo shi ya ta da shi a bacci a Makka a gidansa, ya tafi da shi jikin Ka'aba ya sa ya yi nafila. Bayan ya yi ya tafi da wata abin hawa, ita ta fi alfadari, ta fi jaki amma ba ta kai alfadari ba, tsakatsaki kuma da fuka-fukai, kuma suka hau kai, kuma suka tafi Baitul Muqaddas. Kuma a Baitul Muqaddas aka hallara masa annabawan da duk suka mutu, ga su Annabi ya gansu kuma ya musulmanci. Kuma aka kawo masa madara da giya, ya zaɓi madara. Aka ce duk dai da bayanin da aka yi na Mi'raji da yi, aka tafi da shi sama, ya ga abubuwan mamaki. Kuma duka a cikin dare ɗaya aka dawo da shi. Shi ɗin fa ya gani fa, kuma da ya zo ya ba da labari aka dinga masa dariya. To irin wannan shi ne yake sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jin takaici. Shi yasa Allah ta'ala ya ce qad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulu. Mun fa sani haƙiƙa zuciyarka tana samun damuwa, ka shiga kunci a abin da suke faɗa na ƙaryata. Amma Allah ya raira shi manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bautar Ubangijinsa, wa abudu rabbaka hatta ya'ti kal yaqin. To don haka Allah subhanahu wataala ya ce afatumarunahu ala ma yara. Yanzu za ku rika jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya riga ya gani. Wa antum la tarawnahu fi amri Jibril alaihi salam wa shuhud al-wahy. Alhali ku ba ku ga abin da Annabi ya gani ba, alamarin mala'ika Jibril da kuma yanayin wahayi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rai ce masa sahabbai kawai ana zaune. Annabi ya musu wa'azi mai gamsarwa, an ji an sama ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katiran wa la dhahittum qalila wa la kharajtum ila su'ada tabku. Aka makalan Annabi sallallahu alaihi wasallam inda kun san abin da na sani, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi da dariyar ku ta yi kadan a duniya, ga ba za ku dinga dariya ba, da ku kanku shine zai fi yawaita inda kun san abin da na sani. Da duk da baki ɗayan ku ma kucewa za ku yi, ku tafi cikin fili kuna kuka kuna roƙon Ubangijinku gafara. Saboda Annabi ya san abubuwan da ba mu sani ba. An nuna masa abin da mutumin da aka nuna masa aljanna, mutumin da aka nuna masa wuta, mutumin da aka nuna masa nau'in azabar da ake yi wa 'yan barzahu, mutumin da ya ga kudura daga cikin kudurar da Allah ya niyya ya nuna masa daga cikin malakutus samawat. To shine Allah yake mamaki yace afatumarunahu ala ma yara. Yanzu za ku rika jayayya da shi akan abin da ya gani. Ala ma yara. Abdullahi dan Abbas shi yana da fahimtar cewa ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Shi yana da fahimtar cewa a farkon lamarin yana da fahimtar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah, amma shi ma bai ce ya ga Allah da idansa ba. Abin da ya tabbata wanda Imam Muslim ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas maganar dan Abbas ba maganar annabi ba. Shi dan Abbas ne yake cewa ra'a rabbahu bi fu'adihi marwataini, cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa amma da zuciyarsa sau biyu, wato wai da zuciya ne ya ganshi ba da ido ba. Shi ne ma kazabal fu'adu ma ra'a. Amma wannan fassara ce wanda Abdullahi dan Abbas ne yayi, kuma da yawa cikin sahabbai ma sun masa inkari. Ummul mu'minina Aisha tana cikin waɗanda suka yi tsananin inkari ga Abdullahi ibn Abbas. Bayani yana nan a ƙarƙashin, inda aka ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. Ganne ba sa raskarsa, amma shi ke ganna raskar ganne, domin shi ne mai tafsasawa ko mai ba da labari masani. To anan ne sai aka ambaci cewa ganne ba sa iya ganin Allah, kuma tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga Ubangiji. Annabi bai ga Ubangiji ba, shi da kansa ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, la bi fu'adihi la bi aynayhi. Ummul mu'minin Aisha cikin wani hadisi wanda aka samu daga Masruk, Imam Muslim ya rawaito, ummul mu'minin tace wasu abubuwa guda uku duk wanda ya faɗe su to yayi ƙarya a annabi. Yace tace duk wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi san gaibi ya yi ƙarya ga annabi, ta kawo ayoyin Alƙur'ani da suka nuna haka. Sannan ta ce duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Ubangijinsa, ta ce nan ma ya yi ƙarya annabi, annabi bai ga Ubangiji ba. Ta kawo wannan aya la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir, annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah. Na uku shine ta ce duk wanda ya ce annabi ya san gobe, a'a na shi ne gaibi ko? A wata riwayar ne aka ce ya san gobe. Man za'ama anna Muhammadan ya'rifu al-ghaiba, wani kuwa ce man za'ama anna Muhammadan ya'rifu ma fi ghadin. Sannan na uku shi ne ta ce duk wanda ya raya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye wani abu daga cikin abin da aka aiko masa bai isar ba, nan ma ta ce ya yi ƙarya a hannu, nan ma ta kawo ayoyi a cikin Al-Qur'ani. To lokacin da ta faɗi haka shine sai wanda ke tare da ita wani tabi'i ne almajiranta, ana ce da shi Masruk, sai ya ce kultu, sai na ce ya ummul mu'minin, ya uwar mu'minai, alam yaqulillahu azza wa jalla, to ba Allah madaukaki ya faɗa ya ce wa laqarra ahu bil ufuqil mubin? Ita ce ayar da zamu ji wannan nan da lokaci ba zai bada a karanta ta ba, sai ya faɗi wannan aya. Kuma sai ta ce ya sake cewa, kuma Allah ya sake cewa wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, qalat ummul mu'minin, sai ta ce ana awwalu hadhihi al-ummati sa'ala an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tace a cikin wannan al'umma ne ta farko da sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya, ni ma na masa wannan tambaya. Fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mata abinda ayoyin suke nufi, yace inna ma huwa jibrilu, abinda ake nufi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra malaika jibril li lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatayn almaratayn, ban ga malaika jibril ba a siffar da aka halicce shi sai sau biyu kawai. Ra'aytuhu munhabitan min as-samaa saddan 'azma khalqihi ma bayna as-samaa'i ila al-ard, wannan ko ban hira kenan, ta gan shi halittarsa ta toshe abinda duk yake sauran sa ba a ko ban hira. Karo na biyu kuma shine da aka ce wala qadara ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, lokacin da ya miraji. Wannan bayani kuma sai gobe za mu je da sauran bayanan da munaza'ar da malamai sahabbai suka yi akan ita wannan mas'ala, shin annabi ya ga Ubangiji ko bai ga Ubangiji ba, yaya dalilin kowa yake. Bi iznillahi ta'ala za mu ji sauran bayanai su hadisin Abu Dharr al-Ghifari da abinda Imam Malik ibn Anas shi ma ya ijtihadi ya faɗa akan yin dalilin rashin ganin Ubangiji a nan duniya. In Allah ta'ala ya kai rayuwar mu gobe ma ji abinda muka faɗa daidai, Allah ya tsara mu cikin lada wanda muke kuskure, Allah ya kai mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa
rahmatullah wa barakatuh.
Oh, hmm. kamar kullun a yau ma an samu tallafi na taimakon marayu wadda kashi-kashi har guda 10. Jumlar abin da aka samu shine naira 300,000, sannan hakan ya kama ya kunshi waɗanda suka ba da tallafi, wani 500, wani 200, wani naira 100, wasu ma har da kayan sawa na mata manya set 5 da na yara set 5 da hijabai 4 da dai dayawa waɗanda suka ba da kaya. Sannan kuma sai wata baiwar Allah da ta ba da waɗannan kayayyaki, ta ba da kuɗi naira 500 ta ce a baiwa malam, naira 500 kuma ta ce a baiwa 'yan agaji. To ai suna da yawa ba 'yan agaji. Sai waɗanda suka tura gudunmawarsu ta banki, daga ciki akwai wani mai suna Abdulrahman Suleiman, ya tura kuɗi naira 200,000. Sai kuma wani mai suna Nuhu Tasi'u ya tura kuɗi naira 500,000. Jumlar abin da aka saka a banki yau shine naira 700,000. Sai kuma waɗanda kamar kullum account number da ake turawa shine 1311536442 Zenith Bank. Sunan account din Kachagun Welfare Openness Center, wato account number 13115364 42. Allah ya sa a dace, Allah ya ba da ikon taimakawa. Sai kuma akramakallahu, wannan wani bawan Allah ne mai larura ta musamman, wato to da ke an fi sanin su dai da sunayen da aka fi sanin su, wannan sunayen ne da aka kullo da su daga baya. Wato wani gurgu ne ya ce yana so a taimaka masa da kekensa, keken da yake fita ya nemi abinci da shi ya tsufa, shi ne yake so da Allah inda hali a taimaka masa ko kuma a gyara masa keken. Alhaji Aminu, ga wannan ga lambarsa na ci. Sannan akwai wata baiwar Allah ma da ta rubuto, ta ce tana so a taimaka mata da wajen al'umma, tana fama da jinya kuma ba ta da ƙarfi, mijinta kuma ya rasu, ba uwa ba uba, tana wannan anguwa ne ta anguwar Bala. Ta rubuta su sunanta da sauransu ba sai na faɗa ba, inda waɗanda za su taimaka mata, tana neman abinci ne kuma ba ta da lafiya. Alhaji Aminu, wannan ma gashi. Sai kuma wanda suka rubuta wannan gashi, ita ma neman taimako ne da wani aida da tawada ma ta rubuta ko suka rubuta. Sannan sai wani bawan Allah yanzu a cikin masallaci ya ba da taimako na marayu naira 200,000, gashi sai a miƙa musu. Malam, waɗannan su ne takardu na abin da aka samu gudunmawa a yau, da kuma masu neman taimako. Sai masu neman addu'a, akwai marasa lafiya, wasu suna kwance a gida, wasu suna kwance a asibiti, da kuma waɗanda suka rubuto wasu saboda wasu buƙatunsu na alkhairi, tare da masu neman aure, kowa sai a sanya shi a cikin addu'a, Allah biya mana buƙatunmu na alkhairi.
يا رب السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا حي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تهدينا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين أنك بيوم ندك بقاتمنا الخير dukkan sharri ubangijinka kare shi gabar mu ya Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka jagora shi wa gaban mu ubangiji Allah ka daidaita su Allah ubangiji ka shirar da su abin da ya dace dukkan abin da zai zama to sharri Allah ka kauda su daga gare shi wadanda suke masu neman shari'a Allah ka sadar da su gare ta wadanda suke da kangara ubangiji Allah ka canja mana da wanda suke fi shi alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun